أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله يومنا جمعة 29 غا وطن صفر لعل ما watan Rabiul Awwal ya kama, amma dai mun ba mu gane shi ba. Hijira ta 1442, wanda ya daidai da 16 kenan ga watan 10 miladiya 2020. Cikin baiwa Ubangiji, yau za mu yi zama na 50 kenan cikin karatun littafin Ashifa bi Tarihi Ukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, da muka saba gudanar da shi a zawiyar shehu Sheikh Malam Marwan rahimahullahu rahmatan wasi'a wa radiyallahu anhu, dake a garin mu, garin Tasawa. Za mu tashi yau fasali na 12 karkashin babi na 3 juz'i na farko cikin littafi. Al-fasl ath-thani 10, fasali na 12 fil ahadith al-waridati fi an-nahyi an tafdilihi sallallahu alaihi wasallam. Wannan fasali yana bayani cikin hadisai wanda suka zo cikin hani akan fifita shi tsiya da aminci Allah tabbata gare shi. Wanda za su bayani hadisan da suka zo cikin hani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan fifita shi akan wa'ansu annabawa, su ne wannan fasalin zai mana karatu. Kamar daidai tunda an kawo hadisai, ko kuma dai wannan mukaddima ga ta malam ya ta cikin ta yace, fa in kulta, in kace mai saurare in zai cewa idza taqarrara min dalilil qur'ani wa sahihil athari wal ijma'il ummati wa ijma'il ummati kaunuhu akramal bashar, in kace ya tabbata min dalilin Qur'ani, daga dalili wanda ya zo daga cikin Al-Qur'ani, wa sahih al-athar, da kuma ingantaccen hadisi, wata riwaya, wata nuska ta zo da sahih al-athar, ingantaccen hadisai, wata ma ta zo da sahih al-akhbar, duka dai kusan ma'ana guda ce, ingantattun hadisai wa ijma'ul ummati, da ijma'i na al-umma, kaunuhu akram al-bashar, kasancewa annabi tsira da mutalla tabbata gare shi ne mafi girman ɗan adam baki ɗaya, wa afdal al-anbiya, kuma shi ne mafi ficin annabawa, fama ma'anar hadisi waridati binayihi an tafdili, to me ma'anar hadisai wa'anda suka zo da hannunsa tsiya da mutum Allah tabbata gare shi akan fifita shi kai, ka kaulihi shi ma haddathna al-asadi, kamar yanda ya faɗa tsiya da mutum Allah tabbata gare shi cikin abinda Al-Asadi zantar da mu qada haddathana Samarqandi haddathana al-Farisi haddathana al-Jaludi haddathana Ibn Sufyana haddathana Muslim, wanda aka sani wannan Muslim mai sahih Muslim ne, haddathana Muhammad ibn Musanna haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'batu an Qatada samitu Abul Aliya, Shu'ba yace Qatada yace samitu Abul Aliya, naji Abul Aliya yaqulu, yana cewa haddathani ibnu ammi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan annin annabinku siya da mutum Allah tabbata gare shi ya zantar da ni, yani ibnu Abbas, yana ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi siya da mutum Allah tabbata gare shi kala yace, ma yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta, bai dace ba, bai kamata ba ga wani bawa yace ni na afi Yunus dan mata, annabi Yunus ibn Matta, wanda aka ce wannan matakin an dangana shi ga sunan mahaifiyar shi ne, wasu ma suka ce a sunan baban nashi yake ne haka, wannan kenan. Wa fi ghairi hadha tariq ana abi huraira, kuma daga cikin wata hanya ma ta rawaito hadisi wanda ba wannan ba, an rawaito kuma daga Abu Huraira radiyallahu anhu, ya dala ta wata gare shi, kala ya ce ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da yace ya can yana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ta bada gani shine yace ma yambagi li abdin bi dace ga wani bawa ba alhadis har zuwa karshen hadis yake cewa yace an yaqula ana khairun min yunus bin matta yace ni na fi yunus dan matta wa fi hadis bai sai abi huraira cikin hadis abi huraira radiyallahu anhu filha yahudi a cikin hadisin abi huraira da Allah ta bata gare shi game da wani bai yahudi allazi qala wanda yace wallazi istafa musa ala albashar na rantse da wanda ya zabi annabi Musa abusa ƴaƴan annabi Adam abusa mutane baki da falatamahu rajulun min al-ansar sai wani mutum ya mare shi daga cikin mutanen Madina al-ansar wani abu ya hada su sai shi wancan banasaran wancan bai yahudan sai yace yayi wannan rantso yace ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan mutane baki da kenan yana annabi Musa yayi kowa shi wannan mutumin sai mutumin al-ansari kenan sai ya mare shi wa qala kuma yace shi wanda ya mare sai yace taqulu zalika wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zuhrina kana fadan wannan alhaliku annabi tsiyada mun zama yake Allah tsiyada mu ta Allah tabbata gare shi yana tsakanin mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu kace kai dona magana ba balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai ta kai wa annabi tsiyada mu ta Allah tabbata gare shi fa kare sai yace annabi da dai yana labarin sai yace la tufaddilu baina al-anbiya kar ku fifita tsakanin annabawa shi riwaya tana cikin wata riwaya kuma annabi cewa yi la tukhayiruni ala musa kar ku fifita ni dai abusa annabi musa fa zakara alhadisa ya ambaci hadisi wa fihi cikin hadisin akwai wato wala aqulu inna adan afdalu min yunus ibn matta bana cewa wani daya ma daga cikin mutane yafi annabi Musa ya annabi Yunus dan mata wa na bi hurera dan dace alhadis fa zakara alhadisa hadisin da ambata dogo ne shi da yake sai hidi dai wannan jumla wadda kamar ake magana akan ta irin wani hadisi ne wanda malam hadisi yake yana da iskali wanda ke annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka yi wata sa'iqa bayan bi'isa ne ku dan masu hadisin masu fahimta malama suke cewa to bayan tashi ne dan saboda ya tabbata ya ingata annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai rage kowa tashi daga cikin kabarin sa to bayan ai wannan tashin nan wa suka ce sa'iqa ce ko sa'aka ta wannan alfazar al-akbar ita ce ta samu mutane to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in na falaka dan bai ce in an tashi ne ba yace in na falaka sai in ga annabi Musa yana rike da gefe wani gefe na al'arshi to kun san ba yace yana cikin wanda ba a wanda suka wanda ba a kashe su wannan sa'ika ban nan su ba ta samu su ne koko ya rige ni tashi ne wai ya din yana hidin fifici matsayi na annabi Musa to din cewa dai su an ce a wannan yana niyan tunda sa'ika fa zantan ifaka yayi ba wai ba tashi daga kabari ba kamar kwalkawa ce to horka ta haidai da cewa ta yi dacewa da su ma sai suka ce wataƙila wannan sa'ika ce ta fasa'a to shi dai yana cikin dai wani hadisi wanda ke da kama iskali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wai wannan to su duk daga masu shi suka ce to daman cikin wa'anda aka yi ba mamaji cikin wanda kai su ma su samu wani abin da kai baka da shi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fice baki dan mutane baki dan halitta ma to an ba mamaki wai cikin halittan a ce yana wani na da abin da shi bai da zai cewa shi yafi mutane yafi su baki daya kasancewa samun a ce cikin wanda aka yi wanda aka yi yana da wani abin da wanda yake bai da shi ba yana nuna cewa shi wannan wanda aka yi bane ya kamo wanda yake misali annabi Sulaiman alaihi salam da wa'ansu wani daga cikin mutanen shi wanda suke nan zamani cikin wada shi za a ce wani yake da wani ismul azam wanda ya kawo cikin kibta ido ya kawo mai gidan Bilkis to in shi in wa'anda suke wurin shi in sun yi in shi bai da ikon a ce Allah ya ba shi ikon yayi wannan ba wai sa wa'ansu suka yi wannan dan sun yi wannan ba su zama sun hishe matsayi a wurin Allah saboda wai sun yi abin da ko shi bai ba to kamar irin wannan nuwan suke yi cikin karshen hadisin to cikin hadisin nake akwai wannan magana wajen da ta karshe cewa wala aqulu inna hadan afdalu min yunus ibn matta wa ni abi hurayra an karbar abi hurayra kuma radiyallahu anhu yanzu na tabbata gare shi yace man qala ana khayrun min yunus ibn matta faqad kaza duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace ni na shi yunus dan matta faqad kazaba hakika yayi ƙarya wa ni ibn mas'udin an karbar da kuma abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yanzu na tabbata gare shi yace la yaqulanna ahadukum ana khayrun min yunus ibn matta kar dayanku ya saki yace ni na shi yunus dan matta wa fi hadisi al akhir digon ya mai wasu dika sai akhir da aikata ciko cikin wani hadisi shi na daban kuma faja'ahu rajulun sai wani mutum yazo masa faqala sai yace ya khairal bariya yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yanta da kai faqala zaka ibrahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wancan nan ka annabi ibrahim kenan khairul bariya annabi ibrahim kenan saboda shi ne yake da ayya annabawa kuma zuriyar shi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin zuriyar shi kasancewar shi ya rage annabi zawa koko suka ce saboda an hori annabi ma sallallahu alaihi wasallam da ya biya a gare shi daga minati millati abikum ibrahim wa sama kullu muslimin qawlu fi hadha da yakuna rasulu shahidan alaikum ta kunu shahidan nas to ita wannan dai irin wannan biyar da aka ce ai millati ibrahim wa su yana cikin tawilin da malama suka yi suka ce kamar wannan nuni yake zuwa ga wannan fa alam wannan ce kai sani wannan hadisan da aka kawo ne kenan su ne suke neman amsa bancin an ce gashi da ittifaqi da ijma'in al'umma da hadisai ingatattu da alqur'ani ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa ma cikin talikai to kuma wa'annan hadisan fa me za ka ce musu me wata mahuta za ka ba su shine mana yace fa lam kai sani anna lil ulama shi hadhihi alhadith ta'wilat ka sani cewa yana ga malama a cikin wannan hadisan suna da tawiloli akwai wasu fasara wasu ma'anoni wanda malama suke ba wannan hadisan har kullun yana da kyau da man mutum in kaji irin wannan hadisi musamman wanda yazo kamar wanda zai ja hankalinka bayan ta an ce mana kaza kuma nan gashi wani kamar ya saba da wannan to ka nema mi malama suka ce kan mutum yayi aiki da takaitaccen fahimtar shi har yace kuma zai nuna mutane ko shine ya gane shine yace malama suna da tawiloli game da wannan hadisi ahaduha ɗayan tawilolin huskokin tawilin annana hayya husa sallallahu alaihi wasallam an tafdili kana qabla an ya alama annahu sayyidu waladi adam hannun annabi tsaya da mutsalla sabata gare shi afsa afifita shi akan wani ya kasance ne gabanin ya san cewa shi shine shugaban ayyan annabi adam baki daya kamar Allah ya sanar da shi wannan ala ya fahimta cewa lokacin ne nake ce a'a ku bar fifita ne akan kowa fanaha an tafdili sai hani akan fifikon nan fifitin nan afifita shi iz yahtaju ila tawqif domin fifitawan yana buƙatuwa zuwa ga wani nasi wani annabi wanda za a ji Allah ya ce abun ne wanda ke tawqifi ba abun ne wanda kawai nasi ne yake tsaida shi ba wai ra'ayi bane ba kawai ganin dama mutane bane ba koko wani ke da magana kai wani abu ne kawai Allah ke magana kai to yake to wannan kenan in gabanin asabkar da nasi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici sauran annabawan bar su ne kowa ma da kowa baki daya to bai dace wani ya hidaka ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hani a lokacin wa anna man faddala bila ilmi fakar kaza kuma cewa duk wanda ya fifita ba tare da sani ba to wannan yayi ƙarya kawai haka nan kace ai wannan annabi yayi wannan yayi wani ko kace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani ba tare da sani ka kawai ce ma me dalilin ka to wannan mutum yayi ƙarya kenan wa kazalika qawlu haka nan fadarsa la aqulu anna ahadan afdala minhu ba na cewa wani daya yafi shi la yaktadi tafdilahu huwa shi ma baya nunin cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ni cewa wani daya yafi yunus dan matta baya nuna cewa kuma yunus dan matan kuma shi yahi kowa shine la yaktadi tafdilahu huwa shi ma baya nuni baya wannan baya hukunta cewa shi ma yahi wani wa innama kawai bari dai huwa shi zahiri kafun an tafdil wannan azahiri shi kamewa ne daga fifitawa shine an hana kawai fifita a lokacin alwajhu thani muska ta biyu annahu qala hu sallallahu alaihi wasallam ala tariqi tawadu'i wa nafi at-takabburi wal-'ujub annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi wannan ne afsa hanya ta kaskantar da kai ta tawadu'u wa nafi at-takabburi da kuma kore girman kai da ubshu da ujubu da mamakin kai amma mana ce wa hadha la islamu min al-i'tirad wannan magana wannan kawalo wannan huska ita ma kuma ba ta kubuta daga ja wannan hausa shi zamani ya ce wannan yana da ja to ba za ku fita daga ce akwai magana kuma da gaskiya saboda kamar da malama suka ne su ai an san annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake ya kubuta dama ya hu karhin girman kai da mamakin kai wanda biyoyi ne wanda Allah ya wanke annabawa daga wannan ba ta yi wa samu annabi da girman kai ba ta yi wa same shi da wani mamakin kai wannan dubi taso ba to kenan shine yake cewa wannan kaulin shi ma yana da kamar wani alama wani ijadi akwai ja akan shi alwajhu faris huska ta uku Allah yufaddala bainahum tafdilan yuaddi ila tanqusi ba'dihim shine dan saboda ka afifita tsakanin su fifici wanda zai kai wa ga tauye wani sashi daga cikin su aw ilghad minhu koko gad al-gad din nan wani masu fassara shi da igmad kuma zai dace saboda kamar daga gadul basar ne ko wa kullul mu'mina yaghuddu min absarihi kawda kai ba iras yawa iras haka suka fassara shi suka ce to wannan ana nihin igmad ne allazi huwa al-iras kawda kai daga gare shi mana wai dan saboda kai wannan fifitawan ya kai in an ka fifita wannan akan wannan a ce an tauye wancan shi ma an ga kamar wancan yana da kasa koko wani an kauda kai daga barin wani shi ma aw la gad aminu la siya ma fi jihati yunus alayhi salam barantana ma ta huska shi annabi yunus dan mata alayhi salam iz akhbara allah anhu bima akhbara li alla yaqa fi nafsi man qala man la ya'lamu minhu bidhalika ghadatun wa inhitatun min rutubatihi ar-rafi'a saboda yace iz akhbara allah anhu bima akhbara saboda allah ya ba labari ta tare da shi annabi yunus dan mata da abin da ya ba da labari abuwan da kamar za su zo gaba ko yana gudun irga malamin masallaci nan dai kamar ya ijmal su ya ba labari akan ibnu musa da abin da ya ba labari akan shi to kan mutane ka yawa ina ganin abinda kaji an kaji abin da ka ba labari za su zo gaba dai to saboda yace da Allah ya kashi namsi man la ya'lamu minhum bidhalika ghadadatun kar wani ishi ma wata tawaye ta zo a cikin ran wanda bai sani ba kuma ko wani sabkewa yin kasa da shi min rutubati daga matsayin shi na annabtan nawar take madaukacin matsayi ne isqala ta'ala anu da yayin da Allah madaukakin sarki ke cewa game da shi iza baka ila al-fulki mashhul wannan kisa ce ta annabi Yunus ibn Matta wanda aka bada wannan tsuru cikin Qur'ani da wannan cikin surat Safat ce gabanin ta ma ta zo cikin suratul anbiya ko ga ta cikin suratul anbiya gaba zai ta iza babu mugadi bakin nan shi Yunus dan Matta annabi ne da Allah ya koshi da wani gari da ake cewa Ninwa a Musa da yana cikin Iraki take mutanen nashi da aka turo su yazo yake tawa'azi kawai kaman ma ko aka kaman ma ba su yake ba shi abin da ya bashi haushi yace to ku shirya abin da zai same ku nan da kwana uku ya tattare nashi ya hita ya bar su to su annaba da man sanin kowa ne cikin zababbu cikin mutane ake Allah ke zaba ki aikowa sun wasan da gaske shi sun san mutumin kirki ne tun ta sabuwar shi sun san shi mutumin kirki ne kawai yanzu kawai Allah ya koshi suka wani yinin kawai suka yi fitar shi to yanzu da suka ga haka suka sun san da kawai ba makawawa azaban nan da ya musu hida musu kawai za su samu su to sai bayan ya hito shi ya tahi su sai suka hito su ma suka hito da busashen su da raƙuma su da dawakan su da komun su kwansu da kwarkwata suka hito sahara kuma suka raba uwaye da ƴaƴan su wannan koda akuya ce a raba tattiyanta akuya tiya dana can gure da tukuka uwa na boda uba na ɗaya na boda hakan nan tumaki da shanu da raƙuma kowanne na ta hargowa su kuma suna ta kaskantar da kansu ga Allah sun tuba sai Allah ya dauke musu wannan azaban da za su samu su sai Allah ya sauke musu bai same su ba shi ko ba a mai izini ba kawai abin ya bata mai rai ba a mai izini ba kawai ya husata ya fice tai saboda wannan inda yaje sai hawo jirgin ruwa ne za su je inda za su tai za su barin garin akwai kisa da ake faɗi amma dai wanda dai ni nake ganin malama sun mu zaba kamar ta inganci wato ana cewa wai durushin jirgin da yawa da tangal igiyar ruwa tana ta bugan jirgin su ga kamar za ta kada suka ce kai cikin mu akwai wanda ya wani zalunci a hiddo shi to dai abinda maluma suke faɗi har Ibn Kathir abin da ya faɗi duk cikin inda ya ruka wannan kisan yana cewa cewa suka yi jirgin nasu yayi nauyi saboda yaunin kaya daga to gaskiya sai ha an hidda mutum guda dan saboda a samu a cikin sai an yi ƙuri'a saboda a samu in ba haka ba sun yi nauyi ga nauyin su ga nauyin kaya a samu a hidda wani ya hidda mutum guda da aka yi ƙuri'a sunan shi hizo shine za a hidda suna jin yaunin shi kuma suka ce a sake aka sake dai sunan shi hito a sake aka sake dai sunan shi hito na uku kawai na uku ba ma shawara kawai sai tuba kayan shi kawai ya yi niyya ya tsunduma cikin ruwa duka Allah ya yi ko wani kihi ya mai alhamin kuma kihi amma kar ya hoye ya tamna shi kai na rage shi kai komai shi haka nan ya kihi ya haɗe shi wasu malama suka ce sai dai kwana 40 a cikin kihi wani suka ce sati wani suka ce kwana uku wani suka ce a da sahe ne da walaha ne ya haɗe shi ya amaye shi da mureci to wannan shine yake cewa Qur'ani yake cewa iz abaka ila al-fulki al-mashhun yayin da ya gudu sai mai ya ambace shi da irin yanda ake cewa bawa ya gudu ako abika al-abd bawa ya gudu to iz abika ko iz abaka duka yazo to tuka waya to iz abaka ila al-fulki al-mashhun lokacin da ya gudu zuwa jirgin ruwan wanda ke cike da masu sosai suke da kayan mutane to kaga irin wannan in ka ji wannan magana kakka yi tsammani sai ka yi tsammanin a'a to koko shikenan za a iya cewa ko annabi musallallahu alaihi wasallam koko wani annabi ya yi shi ko har ma a yi tsammanin wani ma zai iya yin shi wanda bai san ba da matsayin da Allah ya mai matsayi na annabta madaukakin matsayi ko irin yadda ke cewa cikin karshen suratu nun ne ke cewa wala tumka sahibul hut idan hada huwa makzum yawwa to suka ce wala ta kunka sahibul hutu idan adawa makzum shi kake kasance kamar sahibul hutu kinnan kake kasance kamar shi dogon saboda idan adawa makzum amma fashtabahu rabu ina fadarai fa wanda yake san fashtabahu akwai fashtabahu din inna za huwa makzum idan adawa huwa makzum هو مظلوم يا هو لولا أنت داركه نعمة من ربه لنوبي زي بل أراي هو مظلوم أي وتنعمة أوبنجيجين شي تهلش كيشي بعد هكا نمبا لو أنت داركه نعمة من لنوبي زي بل أراي هو مظلوم أنت داركه نعمة من ربه تو أي وانا تدارك نعمة أوبنجيجين تهي تدارك نشي كوكو nan ma gaban ne kisa idan baka ina fika wa mushin wa huwa mujbash shabaru fa ja'alu min as-salihin fa ban ce nan kisa ne kisa huwa mulimkin nan fa sahamu yawa fa bagara min al-mudhadin in aka do kisa farkon kisan tashi kike sai kisa wato farkon kisan kama ce fa na bazuna wa fara huwa mazmum wa billahi afala takilun wa billahi wala takil wa yusir eh wannan lodan an yi shi wannan lodan da mai rubutu yawa izina jina wa da izina jina wa da fadana 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 da ƙarshen wannan mhm inna yunus da min al-mursalin is abaka ila al-fulk al-mashhun fa sahama fa kana min al-mudhafin falitaqamahu wa huwa yawwa sai akce falitaqamahu wa huwa mulim duka abuna kawai me falitaqamahu banta an ce is abaka ila al-fulk al-mashhun sai ce falitaqamahu sai kiyin nan ya hadiye shi wa huwa mulim shi yana mai sama yana mai is wa atin jima alamma bihi ne ne da ya saboda yana ya zo ma irin abin da ya zo ma kaman sai kai kada sai a kitsa mana ko wani lahi yawa ba lissa mai dan mulimun ko abin ya samu wani abin ya zo ma wannan abin da yake kaman aikin da yi to duka wannan abin yana nuni zuwa ga wannan ko inda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da ul azm min rasul ya san sai ta da uzurin azumin annabi rasul amma sai kace wasbir kama sabar ul azumin rasul sai kace wala takun ka sahibi zalalo kai hakuri kamar yanda ul azum suka yi amma karka kasance kamar yanda sahibi ka sahibi rut yawa to kakkai to duka irin wannan abu magana nan kaji kai mai suwala akace in mutum bai san matsayi na annabi ta ba wanda Allah ya bashi annabi da jiya ya kai shi matsayi ne wanda ba a iya kaiwa ba ha mutum duk aikin ka ba ka iya kai kanka a wannan matsayin matsayi ne madaukaki Allah ya kai ya riga ya zabe shi to kai wanda mutum ya ji wannan sai tsammanin a to shi ai Yunus ibn Matta ko bai kai wani ba ko a hishi ta wani akan shi to duka ni hani ne ga wannan kuma akwai huska wacan guda mun hida shi cikin wancan satin da huce kar koko mai tunani ya tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Miraji yaje har ya sama al'arshi shi ko ga inda yayi munajati da ubangi shi kasan teku cikin duhai guda uku yayi munajati da ubangi shi an ce ya riki da kin ne hade shi to shi ya tsamani ya mutu amma ya motsa kan shi yana motsi hannun shi kawun shi yana motsi sai tashi ya zamanato sai shiga ma sallah cikin kihin yake ce Allah to na Allah na buƙe na riki masallaci inda wani halittar ka bai taɓa rukan masallaci irin wannan ba da yar wanda ya nemi kamun kawa Allah ya fitar da shi daga wannan yanayi to wannan mutum kan mai wani tsamani ta to shi ka kaga kasan kihiyi to Allah tabaraka wataala ba a mai waje da sama da ƙasa duk ɗaya ne a wajen ubangiji suma shine mai shirin kullum muke cewa dunuwa istifa'in la dunuwa masafatin shi wani kusanci ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na wato kusanta ce ta kusanci ba kusanta ta wuri ba wuri ne wace san yahi kusa nan yahi nisa a'a ko kusanta ce ta kusanci haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu koko yace wannan kenan da yace iza baka alfik mashur koko inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa izhab mugadiban fa zanna Allah an nakdir alaihi fanada fi zulumati Allah ila ilan subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace wannan ma lokacin da ya tafi mughadiban yana mai hushi da mutanen shi fa zanna Allah nakdir alaihi wannan annan nakdir alaihi kage abinda larabawa ma na asali wanda suka zo abin qur'ani suke neman su san wai me ya kumsa suna neman su fahimce shi ba haka kawai mutun da ka dan jiraron ka larabcin ka ba karka mai hawan kawara kana mai yawa wato wannan wata kabila nake tana ta Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yace kawai da ya karanta wannan aya da dare ne yana karatun wannan aya ya karanta ta kawai sai abin ya rikice mai ya kasa fahimta ta daga riwaya kawai sai kirami Abdullah ibn Abbas girmuna saboda Abdullah ibn Abbas na mun dan hadi wani abu daga cikin shi yanda yake an ce mai shi ne malamin wannan al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai adda lahu faqtuhu fi din wa alimi ta'wil su saboda haka sahabbai sun san matsayin shi musamman abin da ya shahi tawili na alqurani fasara alqurani kuke nema to shi yake nema wannan kadan daga nuni a matsayin Abdullahi bin Abbas inda yake da sani zamanin da aka hito daga yaki tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya hadalla anhu ma ko ga zuwa sufin sai ko har ma ta jama'ar kin daga abin da ya kai lokacin sai aka yi tahkim abin da kike kaje tahkim ana cikin yaki su mutanen sayyidina Muawiya sai kai wannan abin kuma karshen ta mutanen sayyidina Ali ko su karar da su za su kamar sun yi karin su cikin su akwai wanda aka san su da sanin dabaru musamman Amr bin As radiyallahu anhu sahabin nan sai ya ce hin yana za ya daga takardar alqurani in muka daga musu takardar alqurani dole kawai sun kenan kawai kowa ya yi aje muka mishi shikin aka daga da aka daga ma sai an ce hin wannan wata makida ce sai Ali shi ma da yake na cikin masu gane mai ce hin takku su wara musu wannan ma wata karkashiya ce kawai mutanen shi saboda ba sa shi kawai mutane ne shi kada Allah ya jarrabe shi su yana hudi da mai ya ce mu yana hudi ya ce mu ni irin sai na Abubakar ya zama irin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayi yana shawartar mutane da haka nan sai na Abubakar bincin wahayi nake akwai yana shawartar masana yana kira mu da muka sani sai na Ali hakan nan sauran suka yi amma ku ni da Allah ya jarrabe ni ku ba ku yi sani ba kuma ba ku shawari in an umarni ku ce ku ba ku ake shi to su kawai suka kawo gaskiya a'a mutane sun tsaga alqurani a saurara mana sai to shikenan aka saurara shikenan to yanzu suka ce yanzu shikenan alqurani ya hukunci ya za a yi ku ku tura mutum guda daga cikin ku mutane sai na Ali mu ma mu tura mutum guda mutane sai na Muawiya ko wanda zai wakilci Muawiya wannan wanda zai wakilci sai na Ali kowa amma kowa ya tube kanshi yanzu kai ba amiru bane ba wannan ba amiru bane ba saboda kowa yana jira shi wannan amirul mu'minin wannan amirul mu'minin a'a kowa ba kowa bane ba yanzu wa'annan su ne su ya shawara abin da suka yanke shi kenan shi da kirshi to wannan da aka je su mutanen sai na Ali suka bada Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu da kake je mutumin kirki shi ko shi ga Amr ibn As shi an san shi da dubara shi ma sahabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka ce to wannan yadda a samu hakan a kiyaye jinanan musulmi wannan abu bai dace yanda za a yi kawai kai ka ce ka sarke naka sai na Ali ka sarke shi ni ma in ce na sarke nawa in ya so shikenan sai a zabi haliba daya wanda zai hada wanda zai hada kalmar musulmi to wannan magana da aka yi kamar haka shikenan da aka zo sai aka fara kai a wurin Asa yace ma Abu Musa al-Ash'ari fara magana sai tashi sai fara yace to shikenan ga abin da suka aje shikenan saboda haka ya aje ya sauke shi amir nashi shi ko Amr bin As ya zaki yace to kun ji yanda Abu Musa al-Ash'ari yace eh mun ji yace to ni ko daman kamar ya fara magana sai da zoban shi yace yana magana yana son ya zo yace na maida na tabbatar da halifa na Muawiya kamar yanda nake tabbatar da wannan zoban na ga hannuna eh to amma gana ta abin gari daga nan su cikin wani mutanen da suka tilasa sayyidina Ali suka ce ya karbi wannan shawara kuma sai su kuma suka ce a kawai yanzu su ba su tare da Muawiya ba su tare da sayyidina Ali eh saboda ai kawai yaushe ma za a sa mutane su hukunci ina aka taba hukunci ai na Allah inna hukm illa lillah suka rika daga wannan kalmar wannan ayat ta kwaye suka ce inna hukm illa lillah ai ba wani hukunci ba hukunci baki da kawai Allah ne kina Allah ne zai hukunci yaushe za a sa mutane hukunci to haka suka bayan baran sai suka ware suna kai musu kawari suna da yawa sun kai 24,000 kawai ana zamane da rana sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa na Ali abin nake so abrid bi sala ka dan san huwa sallar da ake su aka yi ta da asal azhar a dan suwa rahin dawo in je in ga mutanen nan eh ko yau na wata fiqhu ma da kamata a ce mutane suna fahimta sallan nan in sallah ta zo lalle sai akwai farkon lokaci na sallah amma wai ba wajibi bane sai an yi sallah farkon lokacin sallah mu da ba ake karanta mutane da rubuta karatu kuma na karatu fikrun nan lokaci yake akwai ta muhtari zaɓan lokacin nan tahiyya yake misali in sallah zo ne zaka diba har tun lokacin da rana ta karkata daga tsakiya har ya zuwa lokacin da suke zama kama inji malama kike kama lokacin komai zai tsohon shi zai zo daidai da shi in ka dauka har zai fusan kai kare uku to ba abun wani ai ta halamni ai gaugawa bane ba kawai a ce wai in mutum in akwai wani uzuri dan ana iya jinkirta a ido gabatar da uzurin yace dan jinkirta mai sai na dace a ni na jima tsoron mutanen nan yace a ai ba abin da zai kasance in Allah ya yarda mutane duk ana cewa dai mutun duk da ilimin shi ana buƙatar bijinta mutane sai ana buƙatar rishin hakuri wani lokaci rishin tsoro wani lokaci a ce mai tsoro bai zama gobe kawai yace a'a ba komai kawai abin da zai faru yace nasa yace na Abdullahi bin Abbas yace nasa kayana wanda nake ji da su iya iya ta na kure a dakata yace na tayi a lokacin nan ina zuwa yace na tarra mutane malam kamar su kawai ba bin taba yace bin taba ganin mutanen da suka yi su ijtihadi kokari da tsiyamu ne da hana ido barki ba da ibada mutane ne yace in ka guyoyin su ko hannuwan su yace kamar guyon ragumi huskar su ta canza saboda gurbin sajada malam duk karatun qur'ani ne suka yi da ya je ma sallama suka ce ah marhaban bika ya ibn Abbas ma ja bik ko mallabi ja bik marhaba da kai to ah dan Abbas me yazo da kai kuma yace ni nazo ne muku zance jitu hadisu daga nan wani suka ce ahin la tu hadisu kaku sace ku yi magana da shi suka ce wallahi la yuhaddisanahu ko ah sai mun zanta da zamu zauna mu yi ne ne wani suka ce ba ku ji qur'ani yace ba ban hum qaumun khasimun da quraishawa yake quraishawa Allah tabaraka ta'ala sai ko musu yana cewa ne ciki suratul anbiya yake cewa da allolin su kuma sabu jahannama ke cikin da ke cewa da mutane za su zo ta shi kiyama da mutane da wanda suke da mushrikan da abin da suke bauta ma duka hasabu jahannama hum da ko menene hasabu jahannama hum da waridun ko eh za su ci duka za su sa sai suka ce ah yo ai ga wani sun suna bauta ma annabi sa suka ce me ma duka suka ce shine yi am huwa hum khairu min alihatina fi tikashima cikin kasan nan da yake suke ce yo shine yi koko allolum shi ba san shi ya za a ya ce shi to shine Allah ya ce musu barhum qaumun khasimun kawai barle su mutane ne masu yawan jayayya khasim fatin ne ala shiga ta mubalaga mai yawan jayayya sarakan jayayya ne gidan jayayya ki ne ma to an saboda sanan sana'a sai suka ce tunda ba quraishi ne wallahi ko sai ku jayayya da shi suka ce ah kawai sai mun jayayya da shi sai ce to wai ku me kuke kyama game da amirul mu'minin sai na ali gace to suka ce mana kyama abu uku gare shi yace ku ka to yace to abu uku kuke kyama gare shi eh ku kawo mun su suka ce na farko dai ya sa mutane sun yi hukunci shi ko hukunci ai na Allah ne yaushe za a sa mutane su yi hukunci na war kenan na biyu ya yaki mutane bai ribato su ba kun bai ci ganima ba in mutane da muka yaka in kafare ne kenan dole mu amfani mu a ci ganima ko ta an samu ganima kuma kamo su zambayi jiwa kamar irin wanda boko haram ko mun wurin ke wanda ba su da banbanci da boko haram musulmi a kamo su wai a kawai ai tunda kafare ne tunda mun yake su kan kafare ne mu jawo su in kuma ba musulmi bane shi in ba kafare bane ba to kuma me yasa zan mai kansu na uku ya shahe sunan shi da amirul mu'minin ai tunda za a yi wannan mufada ake a to shi ya shaye sunan shi ba amirul mu'minin bane ba wancan ba shi ba amirul mu'minin bane ba shi ba amirul sai to suka ce in dai ba amirul mu'minin ba to amirul kafiri ne eh suka ce kawai ai in dai ba sarkin mu'minin to na kafiri ne kenan eh dan mi zai shaye kanshi yace a wannan abun shi ne kuke kyama gare su suka ce eh yace to mi wiza ko ina so ku hada mini in na kawo muku dalilai daga alqur'ani wanda za ku gamsu da su kun dawo ku biyu shi suka ce kware ku suka ce in na kawo muku dalilai daga alqur'ani da sunna alaihi salam za ku yarda suka ce za su yarda yace to shikenan za ku yarda suka ce wallahi za su yarda eh to tarko kun ce yayi yaki bai yi ganima bai kwashi ganima ba wannan wanda yaka yakan nan wannan wanda kuke ganima uwar ku ce uwar mu'mina ce Aisha radiyallahu ta'ala anha in kuna nihin kenan ya kama ta zama ganima shi kamar yadda kuke kama in zai ya riga ta kamar yadda kuke rikan wa'ansu ya halitta ta ya kashe kamar yadda kuke halitta wa'ansu mata yace in kuka yi haka kun kafarta kuma uwar mu'mine ce Allah ne tabaraka wa ta'ala yake cewa annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim azwajuhu ummahatuhu mata annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye mu'mine ne in kuka ce ba ita ba uku bace kun kafarta yace na hitar ga wannan komai ta baka ce Allahumma na'am eh lalle kai wallahi wannan dai mun gane wannan mun gane dai an kuskure ne to hukunci kuma da kace dan me zai sa mutane su hukunci ai hukunci na Allah ne yace to wannan kenan yace ai Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani akwai wurare guda biyu yace ya sa mutane su hukunci yace ya allazina amanu la taqtulus sayda wa antum ya allazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatala minkum muta'ammidan fajza'u mithli ma qatala min na'am ya hukum bi zawajin minkum hadiyan bari ka wata au kafarat sayyin sai kin awar zarka siyamun da zuka bala mushi yace mu'mina an hada su su karshe wani abu lokacin da suke harami da suke san harami suke za su yi haji don zai yi haji a haramin makka ko na madina wannan duka an hana su kashe wani abu in ka kashe wani abu ga yanda za kai ya za a yi in ka kashe wani abu ha in ku kashe wani abin ko namun daji ne ko na gari duka wanda malama sun yi magana mai tsawo kai yanda za a yi Qur'ani yace su ba da kwatankwacin abin nan da suka kashe ya hukum bi zawa adilin minkum amman masu adalci guda biyu daga cikin ku za su yi hukunci akan wannan ha fasara wannan ma malama suka hawo kisa biki kusa biki ta cikin ku sai ana ba da kisa zan shiga wata sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wani suka zo sai ya kashe kawai ya ga wata barewa kawai ya daidaita ta kawai halbe ta sai same ta kuma inda kawai da ta hada mata mutu a ba ho kashewa an hana su to mu je matarla tunda za mu je ga inda za kullun amirul mu'minin sai suka tarar sai na Umar suka tambaye shi to ga inda muka yi ya zan yace a kun kashe ta kai da gangan kai ko ba rangan ma to dama kuma cewa wai in da gangan ne ko ba da mu kashi abin da mafi zance fili ne ya ide da gangan da ba rangan ma dukan dai sai mutun sai ya biya wannan wannan fide wannan dake to sai yace to sai ya waya ya ce ya shawarci Abdurrahman bin Auf yace to me kai abin gace ya buge barewa ce me zai kenan me zai bada akuya eh to kai ka nemi akuya ka yanka ta kai sarka da naman shikenan abin da ya kama kanka ya bada baya ya tahi shikenan sai mutane suka ce mai kai wai ka ji amirul mu'minin baki daya wai sai ya shawarci ka in zo nemi kucin shi wai ya shawarci wani sai di bayan aka ce mai abin nake dama ka girma masha'irul lahi wannan sha'irul lahi ce ka zo nan wurin ka zo kai aiki babba nemi taguwa ka soke aka zo labari sai kai mace na Umar ka zo na Umar kuma da zayan shi ya zo ma da dan kulkin nan shi dake yawo da shi wata tsawon zama ga kulki da ya zo ma ya same shi ya ta ifa shi wanda ya wannan abun yace kai ba wanda ya sanya shi ba wanda ya yi aikin tukwana da farko ka keta alhurma to ubangiji kuma yanzu kai wulakanta da hukuncin da Allah yace amma to naji ni dan ina amirul mu'minin baka ji Allah yace ya hukum bi zawa'adil minku ba mutum bi wasu adiji za su hukunci da shi ba shi wancan kama aka ko aka ce wai waga da shi ma shi wancan wanda ya sa ba shawara ya wara ya tuba shi ka abin shi ka ai bai sani bane su to ai ba haka ga haga yanda Allah yace haka shine aka muku an ce a nemi shaida saboda haka ina nima na nemi wanga sai na Umar shi suna baka shi ma ta bari wannan yace wannan kenan yace kuma in aka samu matsala tsakanin ma'aurata Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallahi takhafun nushuzahunna fayzuhunna wajidun yace wallahi zani to fayzuhunna wajidun fil madahi wadribun sai na tsada mun falata buwa ila sabila inna Allah kana adiyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima yace fa fahsu hakam min ahlihi wa hakam min ahliha in kuka yi tsoran samun sabani tsakanin su dai abin bai to a samu wani wanda ke na wanda zai zo wani zai hukunci na daga mutananta daga mutanen shi su hadu kaga an samu hakaman wanda za su hukunci mutum biyu nan ma mutane yace to yace ina tambaye ku bayan kai musu na yin guda biyu yace to ina tambaye ku yanzu a sa mutane su hukunci dan su kare jinanan mutane da su zuba gaban za jinin musulmi ya zuba gaban za shine ya cancanta da a kawo mutane su yi hukunci koko abu cikin wani ka kashe zomo koko wani matsala tsakanin wani miji da matar shi wanne ne ya matsala suka ce a jinin musulmi baki ne to ku ya sa a yi hukunci saboda kare jinin mutane kenan ba abin a gazari suka ce eh wannan haka ne yace to na hitar ga wannan komai to suka ce Allahumma na'am eh lalle wannan ma mun gane mun kafa suke da suka ce to na karshe kuka ce ya shahi sunan shi daga cikin su shi amirul mu'minin dan me zai shahi sunan shi ayin ba in ba amirul mu'minin ba amirul kafiri ne yace to zaka je sulhul hudaybiya kawure suka hana ma'aikisar sunan mai shiga makka yayi umara sai ya sanya karshe sulhun da za a yi yace ku rubuta a rubuta haza ma kadabihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a rubuta wa wanda suka ce a kai dakata ko a rubuta ma suka ce a kai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuta wannan shine abinda muhammadu ma'aikin Allah ya hukunta sai suka ce a dakata ba ai inda mun san kai ma'aikin Allah ne mun kai da mun hana ka shiga kai umara ba inda kai ma'aikin Allah inda mun bika mu wannan ba mu san wannan ba kawai kaza muhammadu dan abdullahi yace wallahi inni la rasulullahi wallahi inni rasulullahi wa in kadabtum ko da kun kareta ni wallahi ni ma'aikin Allah ne na san ma'aikin Allah ne kike ne yace ashahi wallahi rasulullahi yace to dakata to annabi ma ya shahi rasulullahi balle shi amirul mu'minin da ya shahi ne ya da manzo Allah yayi koko amirul mu'minin ke na hitar ga wannan suka ce ga wata ya dawo mutum dubu shi da suka bi shi suka koma sai mutum dubu duka suka ja daga suka kai su ba sayarwa aka hausa da yake aka kashe su wani abdullahi ibn abbas ne a nuna yanda yake matsayin shi musamman abin da shahi alqur'ani to abdullahi to shi ma hawaye da yayi wannan karatun da ya tsaya mai a cikin dalilin ta karanta wani aya izha mugadiyun fa dhanna an lan naqdir alayhi shi abin ya rikice mai wuce wai me yake nihi wannan wai yana nihin sai zai sa aka kira mai abdullahi ibn abbas yace abdullahi yace na game da kunhon kogi na alqur'ani jiya sun yi ta talata mata biyu kike ko amwaj alqur'an fa gharibtu fiha fa ma tata'tu mina da khalas ko fa ma wajatu li nafsi ko mukhlisan ne ko khalisan yake cewa illa anta khalasan illa anta bin samu na samu kaina cikin wani kunfa na kogi na kogin alqur'ani wannan ya buga kawai na durmiya a ciki ban ga wannan ya samu ne ba sai kai wai da yace ma abdullahi ba sai wai da Allah yace izza mugadiyun fazal anna nakadira alayhi da yata yana mai hushi da mutanen shi sai zatan lan nakadira alayki nan wai sai ya za a yi a ce annabin Allah ya zaci cewa Allah bai da iko akan shi sai ce a kai tsaye abdullahi ya zace a yace mila alqadari la mila alqudrati yace daga qadar ne daga matsawa ne ko hukuntawa ba na kadara ba na iko ba sai ya zaci cewa lan nakadir alayhi ba za mu matse shi ba dalilin ya huta ba tare da izini ba koko ba za mu hukumta wata ukuba akan shi ba ta dalilin ya huta ba tare da mai izini ba shine ukubar da aka kama shi na karshe aka yi wa cikin kotun ki to shine yace duk saboda kan mutane su zaci wannan ai tunda yayi wannan an jefa shi ya samu wannan kan mutane su ce wato ai tunda haka ne bai kai annabi ba koko wani annabi ya yi shi saboda haka annabi sai yake yawan kawo misali da shi ce a kakku fifita ni afsa yunus dan mata saboda shi ne an ce an buga abun da ya gabata kuma har ma gashi irin wannan duk wannan kaya ta karshe faruba ma yukhayyalu liman la ilma indahu biyawa yace yakan tana yiwa ya rayu a cikin ga wanda bai da ilimi babu ilimi a wurin shi hafi tatuhu bizalika sabaka kaskancin shi annabi yunus dan matakin dalilin wannan saboda rashin sani alwajib rabi huska ta hudu yace man uttafdil fi haqqin nubuwati war risala hanin da aka yi hani ne bisa kan fifici tsakanin annabci da manzanci fa innal anbiya fiha ala haddin sawa su annaba a cikin annabcin da manzanci afsa daidai suke iyaka daya suke kawai annabi to saboda wannan ne ce to shi annabi ne annabi zai zaka fita ne akan shi is hiya shay'un wahidun da domin da wannan duka abu guda ne la yatafadulu ba fifitan junan shi wa inna mattafadulu kawai dai shi fifitin fi ziyadatil ahwal cikin karan wasu halaye ne wal khususi da ke banta ta abuwa wal karamati da wasu karamomi wal rutabi da matsayi da wasu matsayika wal albashi da wasu ludufofi wa amman nubuwatu amma shi annabcin kanshi fi nafsi ya a cikin karan kanta fala ta tafadulu ba ta shin juna wa inna ma tafadulu kawai shi shin junan bi umurin da wa'ansu lamara ne ukhar wa'ansu ke na daban za'ida za'idatin aliya wanda shi kari akan annabta walizalika minhum rusul saboda ka cikin annaba akwai manzanni wa minhum ulul azmi ulu azmi min rusul cikin su akwai ulul azm na manzanni wanda mabuta azama wa minhum marufi'a makana aliyan cikin su akwai wanda aka dauka shi bigire madaukaki wa minhum man utiya alhukma wato kan annabi idris kenan warfana makana aliya wa minhum man utiya alhukma sabiyan cikin su akwai wanda aka bashi hukunci suka ce annabci ne ko sanin at-taura ne ko annabcin ko hikima ma dai shine annabi yahaya yake cewa wa atina alhukma sabiyan wa minhum wa utiya ba'dhum zabur sasan shi kuma an bashi az-zabura shine annabi dauda wa atina dauda zabura wa ba'dhum al-bayyinat sashin su kuma aka bashi abuna kiyan bayyinat sune wasu mu'izzoji da kamar irin su annabi Isa kenan ko wa minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi wa rufi'a wa kama annabi Musa kenan wa kallama Allah Musa takliman wa rufi'a ba'dhum daraja aka dauka sashin su da darajoji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azifi tashi darajoji wanda ba su da iyaka قال الله تعالى الا مرج سكيت ولا قد فضلنا بعض النبيين على بعض حقيقه من ساج من في تساشن انبوا اكن ساشي الايه هزوا كشن تدي وقال كما يتي ترك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وان كان انك سني مزني من في تساشن شو اكن ساشي شي تما هزوا كشايه دي كما لك سني قال بعض الان لمساشن ما ابو تعالى يتي والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا fifitin abin da ake nini da shi anan wurin gare su shine anan a duniya wazalika wannan kuma bi salasati ahwalin kun da wasu halaye ne guda uku an takuna ayatuhu wa mu'jizatuhu abhara wa ashar ayoyi da mu'jizoji duk su abu guda ne na annabi su kasance su ne mafi rinjaye su ne mafi shahara to aw takuna ummatuhu azka wa akthar goku al'umma shi ta kasance azka ita ce atqa su ne mafi tsoron Allah wa akthar kuma mafi yawa aw yakuna fi zatihi afdala wa adar koko ya kasance cikin karan kanshi ma shine mafi fiti cikin zatin shi ana halittar shi annabi ya kasance shine mafi dokaka wa azhar kuma shine anwar mafi haske shine atahara ko an ko wata riwaya ta ce atahara ina ga azhar ina shi ma na kawo azhar shine anwar suka masu shiri ce anwar ake ni ya kasance shine mafi haske وفضله في ذاته راجع الى ما خصه الله به فرلسا cikin zatin shi mai komawa ce zuwa abin da Allah ya kemanta shi da shi min karamati ne daga cikin karamatin shi da waqtisasi da kebance shi ko kebanta shi min kalamin daga zance irin wanda aka Allah ya zance da su au kullatin ko badadantaka au ru'yatin ko kuma samun duba na Allah na zatin Allah au ma sha Allah ko abin da Allah ya so min alfaji ne daga dufansa wato hasin da wasu tsarabobi kyaututtuka na wilayati nake na kaunashi waqti sasihi da kuma kebanta shi ne wa kadar wa kadar ruya ga arawatu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa nabi ya da mutan Allah tabbata a gare shi yace inna lin nubuwati askalan to annabci huwa yana da wa'ansu irin yawna ne yana da wani nauyi ne ma wata abu ta take zo mun kisha inna sanulki alayka qawlan thaqilan saboda akwai nauyi gare ta wa inna yunusa yace kuma sani da shi annabi yunusa tafassaha minha ya sullace da gare ta sullace wannan sullace au san mace ta adar ya sullace da gare ta ya kubace yawa ya muta minha da gare ta tafassuhar rubai irin sullacewa ta dan taguwa shi dan taguwa an dora mai kayan masu nauyi kawai sai sullace sai ya gure bar su yace fa abuna ka dora mai ai huku kiran mutane abun yayi nauyi gare shi yayi kira yayi kawai sai suka manta da shi to abun ya bashi haushi kawai mai sai bar su amma su ul azmi wanda suke ma abuta azama irin su annabi nuhu da ba gani fadar sajimu ألف سنة إلا خمسين عاما يزمنا تيجي متى نش شكرا دبوبا شكرا يعني تي أجيب بقى كم مثلا بقى بندب جودة شباب sai da wani shekaru amma shi kawai da ya kawai suka ya ce kai to sai fa hafiza sallallahu alaihi wasallam mawdi al fitnati min awhami man yasbiqu ilayhi bi sababiha jahun fi nubuwati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye mawdi al fitnati wuri wanda yake iya kasancewa shine na fitina wanda zai iya fitinan mutane min awhamin na daga zace-zace nawa waye zai irin zace-zacen man yasbiqu ilayhi bi sababiha jarhun fi nubuwatihi wanda dalilin wannan zace-zacen wani neima ya jarhi ya yi ta suka yawa ya wani suka cikin annabci na annabi Yusuf zai zo gare shi ya kawo wannan ne wai abubuwan misalin aka kawo suka ya ta kawo suka annabi Yusuf bin Umar saboda ya raka za ka shi ka ku fita ne kanshi ka ku fita ba ku bar shi ko an ce ne kai kaza ku bar shi ko an ce ne kaza saboda wannan bai da sanin zai ce cewa to ai dai ko banza dai wannan ya hi wannan eh aljaru haka ne kamar minci ko abin ga to amma cikin wannan shi suka ne akwai wani ilimi ba ke na hadisi sharh wa ta'dil ba aw qaduhu fi istifa'i ko ko wata suka a cikin zaben shi da Allah yi kan wanda a'a Allah ya zaban kayan shi ba a ci mai akwai ba wannan zai yi zai yi ci gyaran Allah wa hattun fi rutbatihi ko wani kasa a cikin matsayin shi wa wahanun ko wani launi fi ismatihi a cikin kiyaye wanda Allah ya bashi da yake ba annaba ko wani annabi shafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati saboda tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar shi kakku fada cikin wannan tarkon saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi haka wa qad yatawajjahu ala hadha tartib wajhun khamis wani wata huska ta jera tana iya jerantuwa a wannan huskokin da suka gabata shine huska na biyar kin yace wa huwa an yakuna ana da yake cewa ana kin nan da yake cewa me hadisi yake cewa la yaqulu ahadun ko ana khairun kinnan da yake cewa kawan dayan ku yace ni nafi wannan ana kin wannan raji'an ila alqa'ili nafsihi za iya fuskanta ce to kawan dayan ku yace ni shine magana ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam kai shine mutum yace ni ma nahi ni ma nahi ai la yazunnu ahadun ka daya yayi zaci wa in baraga min az-zaka'i wal ismati wa taharati ma baraga koda mutun ya kai inda ya kai daga wayan tsarkaka da isma tsari shi ma Allah ya bashi tsari baya saban Allah wadda hadisin tsarki koda mutun Allah ya kai shi inda ya kai shi na walitaka har ya zaci cewa annahu khairu min yusa cewa shi yahi annabi yunus li ajli ma hakallahu anhu dalilan abinda Allah ya hakato a cikin shi da yace abi kawarin bai ce inna fa inna darajatan nubuwati afdal wa ala domin darajata annabci ita ce mafi ficiya ita ce mafi dokaka wa inna tilkal aqdara wannan kuma abubuwan da suke na kadara wanda Allah ya kadarta lam tahuttu anha habata khardalin bata sabke shi daga matsayin annabta ba daidai da qayyar zarra qayyar gadaji wala adna koko mafi kasa ga haka wa sanazidu fil qismi salisi fi hadha bayanin zamu kara bayani yace a cikin kaso na uku insha Allah Allah ya so ta ala madubiki wa kar bana laka garatu yanzu da cikin wannan bayanin da aka yi abin nihi dai ya bayyana gare ka wa sakata bima hararnahu shubhatul mu'taridi shubha wani likitarwa ta me wanda yake da ja ko me itiradi me ta to dami za a ce kaza to wannan abin nashi ya sare wa sakata bima hararnahu shubhat tashi to ta haɗi wa billahi tawfiq gaban daga sarai yana ga Allah huwa musta'anu shine abin neman taimako Allah la ilaha illa huwa ba abu mota da ba wanda yake sita mota da gaskiya sai shi nan zamu jambri kenan alhamdulillah awwalan akhiran wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi hakka dirimi dal azim